cigaba da fafata da ake a wasannin sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya domin sharan fage na fara wasan league na nahiyar Turai. A ranar Asabar, kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na kasar Ingila ta samu nasarar lallasa PSG na kasar Faransa da kwallo 5-1. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuwa ta sha kashi ne a hannun Liverpool da kwallo 4-1. Chelsea bayan sun tashi can jaraf 1-1 da Inter Milan sun samu nasara kan Inter Milan din a bugun daga kai sai mai tsaron gida da kwallo 5-4. Benfica kuwa ta sha kashi a hannun Juventus ne da kwallo 4-2 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun kunnen doki 1-1. A ranar Lahadi ta gabata, Bayern Munich ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallo 3-3 neman. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kuwa ta doki Tottenham ne da kwallo 5-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan 2-2. A yau kuma a wasan da aka fafata, kungiyar kwallon kafa ta PSG ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain da kwallo 3-2. Da muka lega bangaren sai da tsirin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Brazil David Luiz din shekaru 31 da haihuwa ya nuni da cewa zai ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sakamakon zuwan sabon coaching da mai suna Sarri. Kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana shirin dauko tsohon coaching kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte domin ya maye mata gurbin Gattuso. In haka ya kasance, kungiyar kwallon kafa ta AC Milan din za ta biya kimanin fam miliyan 5.5 a duk shekara a mazaunin albashi wa Conte. Coaching kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich kuwa ya ce dan wasan gabansa Robert Lewandowski dan kasar Poland na nan zai ci gaba da zama kungiyar taimakon ako kuma yadda ake sakamakon yadda ake alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko Real Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Napoli tana sha'awar dauko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Mathieu Damian dan shekaru 28 da haihuwa a matsayin aro bisa yarjejeniyar sayansa a ƙarshen wasan kakan ta bana. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko ta yi tayin fam miliyan 100 wa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wato mai tsaron raga na Chelsea Courtois din shekaru 26 da haihuwa da kuma dan wasan tsakiyar Chelsea William wadda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Barcelona suke sha'awar dauko shi. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta ce za ta koma zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Mate Calzara dan shekaru 24 da haihuwa taimakon ta so Gonzalo Higuain mai shekaru 30 da haihuwa wanda shi ma ake alakanta shi da koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea daga Juventus. A bangare daya kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya buƙaci dan wasansa Jesse Lingard na kasar Ingila da dan wasan gaba na kasar Belgium Romelu Lukaku tare da sauran dan wasan su irin su Pogba da su dawo daga hutun da suka tafi na wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da suka buga wa kasar su. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.